gujin yin addu'a bayan an gama kiran sallah? Me ye hukuncin a yi addu'a bayan an gama kiran sallah? Rawaina an Anas. Imam Nawawi ya ce, ruwaito daga Anas, sahabin manzo, radiyallahu anhu, Allah ya kare dagare shi, kala Anas ya ce, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yuraddu du'a'u bainal adhan wal iqama. Addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama, to wannan addu'ar ba a bawo da ita, ma'ana ba a kin karbata. Da addu'a da aka yi bayan an kiran sallah kafin a yi iqama, addu'a ce wadda take karbabba, wato ana amsa wannan addu'a. A rawahu Abu Dawud. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin wa Tirmidhi, haka nan Tirmidhi ya rawaito hadisin wa Nasa'i, haka nan Nasa'i wa Ibn Sunni, haka nan Ibn Sunni wa ghayruhum da wannan su. Kala Tirmidhi, Tirmidhi yace hadisin hasanun sahih. Wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Wadar Tirmidhi, me sahu rawi ya faɗa a game da me rawaito hadisi yace hadisin hasanun sahih? Yanzu nan dai muka karanta misbahun rawi, a baya ya faɗi wannan ko ya yace, wa man yaqulu hasanun sahihu ka kawo rabi ko, wa man yaqulu hasanun sahihu ya karshen yake muraddidu aw zaharat tarjihu, muraddidu aw zaharat tarjihu ko aka ya fada ko, wanda shi ya kawo fuska biyu akan fadar haka, amma shi Suyuti a alfiyarsa ya kawo wajen fuskoki kusan biyar ma na dalilan da ya karsa, kuma fita a inda mai ruwayar hadisi ya ce hasanun sahih, wanda ba wanda ya fi yawan haka irin shi Tirmidhi din. Wannan Tirmidhi fi ruwayati, Tirmidhi ya kare a tasar ruwayar fi tabi da'awati a littafin addu'o'i min jami'i daga jami'insa, kalu sahabbai suka ce, fa ma za na kulu ya Rasulallah? To, tunda an ce addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ana amsawa, to ya Rasulallah, wata addu'a kaga ya fi dacewa mu yi? Wata addu'a ce ta fi dacewa mu yi a sannan, tunda an ce addu'a da aka yi a sannan ana amsa ta? Kala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sallallahu al-afiyata fi dunya wal akhirah. Ku roki Allah ya yi muku lafiya, ya ba ku lafiya duniya da lahira. Ashe ba jari ga ɗan adam kamar lafiya. Lafiya ita ce babban jari ga ɗan adam, kuma wannan ba a duniya kadai ba, har a lahira. Lafiyar lahira dai an san mece ce? Shiga aljanna. Wanda dai ya shiga aljanna shi ne ya yi lafiya a lahira. To, lafiya ko ta duniya wannan ya maku komai fitowa ko? Lafiyar jiki, lafiyar me kuma? Lafiyar aljihu ko? Da lafiyar me kuma? Akan samu lafiyar jikin da lafiyar aljihun a sami, wani abu kuma bai da lafiya wanda shi mata da hankali ne? Lafiyar zuciya. Lafiyar zuciya idan jikin kalau, aljihu ma da akwai, amma Allah ya jarrabu ɗan adam da ɗa da yake ɓata masa rai, ko Allah ya jarrabe shi da mace yana matuƙar santa, amma ita kullum fitina ce a gida, kaga zuciyarsa ba kwanciyar hankali. Ga aljihun lafiyarsa lau, ga jikin lafiya lau, amma wannan rashin lafiyar zuciyar abu ne a kusa ya haifar da rashin lafiyar jikin, abu ne a kusa ya haifar da rashin lafiyar aljihun. Inda mutum ya shagalta da irin wannan, sai ka ga harkokinsa ma ya mai da hankali a kai ya kasa, har sai su iya taɓarɓarewa ko? Ya sa duk lafiyar uku Allah ya ba mu. Wa rawaina Abdullahi bin Amr ibn al-As, Tirmidhi ya ce mun ruwaito, Nawawi ya ce mun ruwaito daga Abdullahi bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara yarda a gare su, anna rajulan, cewa wani mutum ƙala ya Rasulallah, ya ce ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'azzinina yaflununana, masu kiran sallah sun fi, don su suna kiran sallah, suna samun ladan kiran sallah, mu ko ba ma yi, ba ma samun wannan ladan fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul kama yaquluna yau kana son ka samu lada irin nasu duk abinda suka faɗa a wajen kiran sallar kai ma ka faɗa duk abinda suka faɗa kai ma ka faɗa fa idan ta haita idan ka kai karshe suka gama kiran sallar kai kuma ka gama kwaikwayon su fasal turuda ka roki duk abinda kake so a wajen Allah Allah ya baka wannan abin duk abinda ka roka Allah zai baka rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin walam yuraif bai ce yana da rauni ba ibnu hajar ya faɗa a tarihin da yawa wannan littafi yace hadisin yazo ba ta yin abu dawud da kadai ba da barani ya rawaito shi kitabu du'ai wanda yake kuma shi hadisin akalla a iya cewa kyakkyawa ne na abu dawud ya rawaito shi akalla nasai ma ya rawaito shi a sunanul kubra duk wanda suka zo a cikin isnadin amintattu ne in ba mutum daya ba wanda yake akwai sabani a cikin su kuma an samu mutaba'a wanda ta ƙara ƙarfafa wannan isnadin dan dabarani ya rawaito shi da isnadin rauna daga Umar maula afrata wato daga habali daga Abdullah bin Amr ibn al-As wa rawayna fi sunan Abi Dawud mun rawaito a sunan Abi Dawud ayran kuma fi kitabul jihadi al-tafin yaqi bi isnadin sahih da isnadin ingantacce an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kana sahal yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam yace sintani la turaddani sintani la turaddani addu'o'i biyu ba a mai da su ma'ana ana karbar su au kana ma turaddani ko dai la yace ko ma turaddani wato kuma ya amfani an ruwaito ne da la ta nafai ko da ma ta nafai addu'a'u inda nida'i na farko cikin addu'o'i guda biyu da aka ce lalle Allah yana amsa su so ne addu'a na farko addu'a da aka yi yayin kiran sallah addu'a da aka yi yayin kiran sallah wa indal ba'as addu'a ta biyu da Allah yake amsa ta ita ce addu'a da aka yi yayin kafsa yaki tsakanin musulmi da kafirai ina yulhimu ba'ruhum ba'ra lokacin da sashen ya afka wa sashe da yaki ya zama yana kashe shi an rasa mafita dole sai an yi yaki wato yulhimu din qultu nace inji nawi fi ba'd nusayl mu'tamadati yulhimu bil ha'i a sashen sohin wanda ake dogara da su an ruwaito hadisin yulhimu da ha'i ba dugo yulhimu wato kamar ya damfara da nama ya zama sara kawai kake ji ana kaiwa kowa sara wa fi ba'd hadil jin a wata ruwayar da jini wato yuljimu kamar yakin ya sawa mutane wanda suke wajen linzami ba guduwa ya zama dole sai an yi yakin kenan daga aljamu to wato an ce dai mafi yawan masu ruwaya sun ruwaito shi ne da yulhimu dan suudi ma a hashiyar da ya damu dawo cewa yulhimu ne bai ce akwai ruwaya yuljimu ba to wakilahuma zahir kowanne a cikin wanda a cikin wato da yulhimu da yuljimu a fili yake babu ma ya kulu ba da raka'a ta yi sunnatin sahih babu abinda ake so a faɗa bayan an yi raka'a ta yi alfajiri wata addu'a ake so a yi in an yi raka'a ta yi alfajiri kafin a tashi ga sallar asuba rawaina fi kitabin sunni nawawi yace mun ruwaito a littafin ibnu sunni an abin mulayhi daga abin mulayhi wasu amin ibn usamata suna abin mulayhi dinnan amin dan usama an abi ya karbo daga mahaifinsa usamatu wato usamatu ibn umayri ko usamatu ibn amir in ji wasu radiyallahu anhu Allah ya kare da ga shi usamatu dinnan annahu cewa shi usamatu sallara ka'atayil fajr ya salla rak'atayn fajri wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla qariban minhu rak'atayn hafifatayn cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla kusa da shi wannan Usamatu din yayi salla rak'a biyu wanda ya saukaka a cikin su summa sami'ahu sannan shi Usamatu yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya hujjalis yana fada alhali yana zaune Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mika'ila wa muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a'udhu bika minan nar wannan addu'ar manzon Allah ya karanta salasa maratin hassan uku Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mika'ila wa muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a'udhu bika minan nar ya ubangiji wanda shike tafi da komai na mala'ika jibrilu shike tafi da komai na mala'ika israfil shike tafi da komai na mala'ika mika'il wanda shike tafi da komai na lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake annabi ne na Allah ina neman ka kare ni daga wuta ina neman ka kare ni daga wuta to idan Allah ya faɗi wannan addu'ar har sau uku wa rawaina fi ruwaito a cikin Ibn Sunide ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace man kala sabihata yawmil jumu'ati qabla salatil gadati wanda ya karanta wannan abin da za a fada da safiyar ranar juma'a kafin ya salla asuba ma'ana kenan bayan yayi rak'atay al-fajri bai salla asuba ba ya karanta wannan astaghfirullah الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يكرنتا ثلاث مرات حسو uku غفر الله ذنوبه الله zai kankare masa laifukansa zai gafarta masa zunubansa ولو كانت مثل زبد البحر koda ta kasance kamar igiyar ruwan kogi ko kamar kunfa kogi a yawa babu ma kuri zanta ila sarfi babu abinda mutum musulmi zai fada in ya kai sahu inda zai salla rawaina an sa'id ibn abi an sa'id ibn abi waqas nawawi yace mun ruwaito daga sa'id ibn abi waqas radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rajulan jaa ila salati cewa wani mutum ya zo zuwa ga salla wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli alhali manzo Allah ya riga ya fara salla fa kana sai mutumin nan da yazo yace yinan ta ila safi yayin da ya sadu da sahu اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين الله ina roƙonka ka bani mafificin abin da kake bayarwa ga bayinka wanda suke mana garta wannan addu'a ne kafin ya fara sallah falamma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar sallah sai manzo Allah ya ce mun yi mutakallimu ali manyan mutakallim wa alifa waye magana a kusa kala sai mutumin yace ana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nini ne magana kala sai manzo Allah yace idan yi ukara jawaduka wa tustashhadu fi sabilillahi ta'ala tunda kai wannan addu'a baraka ji sakamakonka za a sare agarar dokin da kake kai kai shahada a yakin da aka yi na taimakawa Allah za ka shahada a yakin da aka yi na taimakawa addinin Allah wannan hadisi yake nuna farallan yaki dan taimakawa addini cewa a tsaya a yaki dan taimakawar addini da a taimakawa addini shine mafificin abinda Allah ya bayar ga bayin sa managarta sai dai wato malamai da suka ce wannan wato sassa sabawar halaye ne akwai inda za a ce yakin nan shi yafi amma akwai inda za a ce sallah ita tafi misali yanda yazo ahabul amali ila Allah as-salatu liwaqtiha to rawahu an-nasa'i nasa'i ne ruwaito shi wa ibn sunni da ibn sunni wa rawahu al-buhari buhari ma ya ruwaito hadisin nan fi tarihi amma ba jami'u sahihi nasa ba a tarihin sa Buhari yana da littattafai guda uku da yayi akan tarihi akwai tarihul kabir akwai tarihul awsat akwai tarihul sagir Peter Rumati Muhammad ibn Muslim ibn Aiz atarjama Muhammad ibn Muslim ibn Aiz ya ruwaito wannan hadisi to alhamdulillah sai mu kwana anan ko mutashi babu ma yaquluhu inna iradatihi al-qiyama ila as-salati addu'a da ake in za a tada sallah ko za a miƙe ga sallah Allah ya amfana da mu Allah ya saka ma sallata ta fa Allah ya saka wa malaman mu Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu fahimtarwa kuma Allah ya yi mana da'abi noman mu ga munan mu Allah ya inganta ta Allah ya yi mu duk wata jariya a ciki Allah ya sauka mana da albarka a kasuwancin mu da sana'o'in mu dukkan lamuran mu ya kare mu daga dukkan abinci ya ije mana da'abin tsoro karanta fatiha daya da salatul fatihi uku